Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Halin da ake ciki, kocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles dan kasar Jamus ya makale a kasar Faransa. Hakan na nufin cewa Bajamucin ba zai samu damar dawowa Najeriya ba, saboda dokar hana shigowa kasa a matakin dakile yaduwar cutar corona. Sai dai in ji cewar Bajamucin yana tuntubar ƴan wasan nasa ta hanyar yanar gizo. To halin da ake ciki kuma a gefe guda, kocin Super Eagles din Gernot Rohr yana jiran jin ta bakin mahukuntan Najeriya game da yiwuwar sabunta kwantiraginsa, domin kwantiragin zai kare ne da hukumar kwallon Najeriya a watan Yunin wannan shekarar. Bajamucin shine ya kai Super Eagles a gasar kwallon kafa na duniya da aka gudanar a kasar Russia a shekara ta 2018, sannan ya je gasar kasashen Afirka da aka gudanar a kasar Masar a bara, inda Najeriya ta zo na uku. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ita ma ta bi sahun duniya na yaki da cutar COVID-19. A wata bidiyo da shugaban kwallon kafar Najeriya Musta Amaju Melvin Pinnick ya sake ya shaidawa 'yan Najeriya da kuma mabiya harkar kwallon kafa, ya buƙaci ganin an haɗa ƙarfi wuri guda don yaƙar cutar coronavirus. Musta Pinnick ya buƙaci al'ummomin masoya wasan kwallon kafa da su bi umarnin ƙungiyar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma umarnin gwamnatin ƙasa na tabbatar da bin ƙa'idojin tsafta. A wata sabuwa kuma, hukumar kwallon kafar Najeriya a ranar Litinin ta buƙaci a dage da yin addu'o'i sabili da halin da masu sana'ar buga tamola suka shiga ciki, inda ake sace su domin neman kuɗaɗen fansa da kuma mutuwa a sanadiyar hadarin mota. Shugaban hukumar Musta Amaju Melvin Pinnick ya ce 'yan wasan kwallon kafa guda uku sun rasa rayukansu a hadarin mota da ya afku a kan hanyar Benin, da suka hada da Ifeanyi George da ke buga kwallo wa club din Enugu Rangers. 'Yan wasan da aka sace kuwa su ne Dayo Ojo na Eyimba da kuma Benjamin Oluyumade da ke buga kwallo wa Abia Comets. Wani mai sharha a fannin kwallon kafa, Haruna Bago, ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki na rashin buga kwallo a duniya.
Kwallon dama aishi sada zumunta ne, wannan yazo wannan yazo jama'a zo kallon mu duk sada zumunta ne, to yazo wannan ne ka, amma ba wai ya zama keep fit, wato ka zama kana da zaman ka shine bayan nan ba, wannan yana nan zaka yi kowane lokaci. In fact a yanzu ma wasu suna buya ne su training ai, a yanzu ma har ka jike sake, in aka bar jike sake lokacin da aka dawo da league din kuma ai za a samu matsala. Ai zumuntan nan da aka daina yin dan lokaci duk wato training ne zaka yi dan ka samu zama irin yadda kake so din. Ai dama an fi burgewa in an taru, amma mutum ɗaya ne a lalin ya gudun kilomita 10 in shi ɗaya ne riƙe da zake zai biya, in su biyu ne riƙe za su biya, amma in su 10 ne ko 20 kana ganin wani ya kasa wani ba zai iya ba sai ka kai, to ai zaka iya, ko kuma kana ganin to wannan ganin ido yana sa mutum ya dage dan kar wani ya gagara. Ai
Abdulwahab Muhammad Boya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.